mummy fell to the laughing willow tree. The twisted form of madness in relation to your sense is 'cause you have been landless this year.
What?
Head upon that pillow there. You're delved into the sickness that brought you to my care. Just close your eyes and feel the rest. What did your daddy do? Oh yes, my dear, it's quite alright. I hear the music too. Your twisted form of madness in relation to your sadness is 'cause you have been madness this year.
What?
Have no fear, my dear, it's only basic paranoia.
Da 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 da